Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na ya aka kwana
lafiya kallon malama Grace da fatan an waye gari lafiya
na kira ka sai kace wai kana kwana ne a lokacin da na kira ka ni ta nake kusa-kuta ko baccin rana ko baccin dare kwana ne ashe
to wato malama Grace kin san lokaci in aiki in ka dade kana aikin nan in hada miki ji zakai kamar ansa itatuwa an yi rugudu a kanka
wai wani wata ce na tsayi na wata gariya wata kawata ce ta zo nan ta samu girinka ta zo sai shi ke nan lokaci na farko da ake yankan ciyawa da sai ta ga ana yankan ciyawa a zaune a cikin mota a cikin mota mai yankan ciyawa sai ta ce wai kaga inda ake yin aiki a nan ta ce a gida wai sai mutane su ce wai su da za su samu su tafi Amurkan nan ko yankan ciyawa su yi ashe yankan ciyawa ma a cikin gata ake yi
ganin suke kaman aikin sauki gare shi
mutiki za a rika yi sai a rika ya kumbure
ba su san cewa ko na in mutum ya hau wannan motar ba kamin ya gama duk sai ya ji jikinsa ya yi tsami
sai da ta daga bane sai a ce kudi kowa gumin shi yake ci a nan kasar kowanne aiki kake gumin ka kake ci
ai to ni ma ai ina da wani aboki shi abin da yake tunani wai kawai wai hutu na zoyi America saboda ya ji an ce wai da office da gida da mota ko ina ana sa sanyi a America saboda haka shi wai bai ga wata wahala da nake ba nace to
ba wata wahala abin kawai kayan aiki suna
nan a komai ko yana nan wani
ko
amma kuma ai duk da haka nan da zaman da abin nan kin san aikin na dan jarida wani lokaci ba wai kaman numa bane ko na ba amma kana gama shi lokacin da ka gama aikin nan ji za kai kaman wanda ya dade yana numa kin san mu da muke yake mun yi numa
haka
da ake ji amma kuma
duk mun aiki
mun riga mun saba da wannan saboda kin san mu da muka tashi karkara kin san abin da ake cewa ma'aikatan gwamnati wai gaban za suke samun kudi a taga kawai ake miko musu
shike dan kuwa
da kai magana sai ake kai Allah barkai
kake
karba ga taga wato shike na watan da a taga kake karba kin san a da lokacin da ana ba a biya ta banki kin san account din da ake zuwa kin san kamar dan taga ne kamar window ake haka wato shine
ai an yi labarin kake dan na babban latini da babban bare
to a cikin gani
to me kan lura da shi kuma dangane da wannan batu na corona
to har yanzu dai ana nan amma da alama hukumomi sun fara misali irin kin san irin hasashe ko kuma zargin da wasu masana da manazarta suke yi musamman anan na cewa kaman gwamnati bata bada kulawar da ya kamata a ce ta bayar ba to sai kasance yanzu ta kai har shi shugaban kanshi da da ake ganin kaman bai damu ko kuma bai mai da hankalin da ya kamata a ce ya mayar ga cutar ba ya tage gudanar da babban taron shi na gangami yakin neman zabe kawai saboda wato karuwar da aka dan samu ko kuma wasu mutane da aka samu sun kamu da cutar to ke ga za a iya cewa wannan kenan ya fara sabawa kaman a hasashen da manazarta ke na cewa kaman gwamnati anan bata mai da hankali ga wannan abin ba tunda in har shugaban kasa zai dage wannan muhimmin taro kasancewar yan kwanaki kalilan suka rage a gudanar da zabe amma yace ya daga shi saboda ko kuma a zai yi jawabi ne amma ta wata hanya da ba amma taron wanda da ake ganin bai damu da shirya taro ko ya shiga taro ko wani abu ba to a yanzu ya nuna cewa ya damu da wannan yanayi
to kamar da muke fada ko wani lokaci kowa yana da rawar da zai taka domin ganin an dakile yaduwar wannan cuta ya kare kanshi ne kuma kare al'umma
wannan ko shakka babu Allah shi mana kariya ga wannan cuta kuma ya kare mana al'ummar mu gabaki daya a duniya
amin summa amin
what he had to say to me hit me pretty hard I think a lot of folks get started this way. He said, I thought it would be so easy. Another one night stand. She seemed so warm and willing. Right in the palm of my hand. Now it's 3 months ago last Wednesday. Since I woke up in her bed. Lord, I think I love her. But it scares me half to death. Cause you know I'm a raging, rambling man. Free as an eagle fly. But look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Oh, do I look like a daddy to you? She's feeling sick in the mornings. She can't get into her jeans. I spent my last $10, bought her a secondhand ring. I start to work next Monday, cause I just can't let her down. I've had me some good times, but it's all changing now. You know I'm a raving, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Or do I look like a daddy to you? You know I'm a raving, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me the truth. Do I
kamar da muka saba bari mu mika gaisuwar a bari ya huce zamu fara da waɗannan gaishe-gaishen rasuwa da aka yi muna gaida Dinga Mark Mato domin rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu a Jos aka kuma yi jana'izar ta a jiya Juma'a a gidansu dake kan hanyar barikin soji kan hanyar Miyango sai kuma gaisuwa ga iyalan Lawal Ibrahim wanda shi ma Allah ya yi rasuwa wanda aka fi sani da babansa a shi ma ya rasu ne a Jos muna kuma mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan marigayi Reverend Tambaya Jibril wanda shi ma ya rasu a cikin wannan makon aka kuma yi jana'izar sa a waje jihar Bauchi muna yi wa dangi duka gaisuwa ta'aziya da kuma fatan Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To amin suma amin Malama Grace. To haka kuma akwai gaisuwar ta'aziya zuwa ga mai sauraron mu kuma mai aiko mana sakonni a kowane lokaci Malama Grace da na faɗi sunan ke ma kin san shi. Wato Malam Usaini Dangote Karasuwa dake jihar Yobe.
Ana ma magana eh
haka. Madalla yawa to shi kuma Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa kwanan nan muna fata Allah ya ji kanta da gafara kuma ya kyautata bayanta kuma ya bada hakurin jure wannan babban rashi da aka yi.
To abin sun ma'amin ban kwana nake ba masoyi na la chaka dai wata ran ban kwana nake ba masoyi na
sabo kuma bari mu mika sakon fata alkhairi zuwa ga dan uwa kuma abokin aiki wato Mustapha Bello Shuni na sashen yan jarida dake fadar gwamnatin jihar Sokoto a jihar Sokoto Najeriya bisa ga daurin auren diyarsa Hindatu Mustapha Bello da za a yi da angunta Shehu wanda za a yi in Allah ya yarda a garin Shuni a yau Asabar kenan 25 ga watan Oktoba a yau Asabar kenan 25 ga watan Yulin shekara ta 2020 a gidan marigayi Ardo Yahaya Shuni tare da fatan Allah ya albarkaci wannan aure kuma ya ba su zuri'a daye ba
amin sama amin kamar yadda ake faɗa kowane lokaci mutuka raba
na'am haka ne
koma zangon gaishe-gaishen namu muna mika gaisuwar fata alheri ta abure huce ga Hamisu Henry Potterscom da Haruna Abdulmumini mai gado sai Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai Hassan Dogon Fati Batsari jihar Katsina da Hussein Abba Dambam a jihar Bauchi sai Isa Lawal magajin garin Girgir a jihar Gombe da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Kabiru Janye Kware jihar Sokoto sai kuma kaka mai yadi Alhaji Bukar Gusuma da Masak jihar Borno da Lawal Sani na Kawu Daura da Muhammadu Salisu Kauran na Moda Zamfara sai Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe daga ƙarshe muna mika gaisuwar abare huce ga Nasiru Kainuwa Hadeje da fatar an tashi lafiya
to a gaba kuma sai gaisuwar fata alkhairi ta abare huce zuwa ga Abubakar Lawan gidan dan maye Jargaba sai Abdullahi Muhammad Mayyama da Abubakar Kawo Girgir da Abubakar Maidoya Azare da Adamu Jangirawo Akko Gombe da Amadu Abacha Macina jihar Yobe da Aisha Sani Yaro da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Alhaji Mele Yusufari da Abdul Ali Abdullahi Doron Baga da Ali Modu Admo Baga da Ali Rabkana Gashuwa da kuma Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindan Akwati Barkin Ladi jihar Filato
muna kuma mika gaisuwa bare huce ga Ruwanu Ibrahim London Uba da Salisu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi sai Sani Mai Langalange ya wuri da Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi about garin Bauchi kenan sai Ashaibu Adam Bagwai jihar Kano da Sufiyanu Gumel Zangon Daura da Umar Adamu Katagum jihar Bauchi sai Umar Halilu Kofar Kaura Katsina da Ummi Garba na Kwalo da fatan Allah ya sa mun faɗi wannan suna daidai na san yana sai Usaina Alhaji Umar da Umar Manika Mai Ruwa Road Kuntuwa sai Yahaya Baba Alhaji daga ƙarshe muna mika gaisuwar abare huce ga Yusuf Bazuka Mai Leda Gwalolo
to madalla malama Gres kamar yadda koyo shi kika faɗa cewa komai kirkin ka ba za ka iya gani kasuwa da gaisuwa duka ba saboda haka bari mu takaita da waɗannan gaishe-gaishen na ƙarshe insha Allah cikin wannan shirin wato fata alkhairi zuwa ga Aliyu Usman Tata Lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta reshen jihar Kebbi sai kuma Amina wato Amina Adam A Adam Gashuwa da Aminu Puyol Baban Yusra Maradi Nijar sai Aminu Adamu Malam Madore a jihar Jigawa sai Amiru Lawal Balare da Giwa da Baban Di Mamman Bande da Magaram da Babawo Mato Mai Adwa jihar Katsina sai Baffa Haruna Bajoga da Bashar Kansila Mai Tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi sai kuma Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da fatan ya sami sauki a rashin lafiyar da ya Allah ya bashi lafiya sai Bilyaminu Gambo Konkol karamar hukumar Maiha jihar Adamawa sai kuma da Saifullahi Idris Jikamshi da Dauda Bin Affan unguwar Jaji Potiskum sai Gazali Kabir Lolo daga Saudiya da kuma matarsa Fatima Gazali Kabir da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci
amin suma amin
I ran into an old friend of mine the other day. We hadn't seen each other for quite a while. What he had to say to me hit me pretty hard. But I think a lot of folks get started this way. He said, I thought it would be so easy. Another one night stand. She seemed so warm and willing. Right in the palm of my hand. Now it's 3 months ago last Wednesday since I woke up in her bed. Lord, I think I love her, but it scares me half to death. But you know I'm a raging, rambling man, free as an eagle flies. But look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Oh, do I look like a daddy to you? Now she's feeling sick in the mornings. She can't get into her jeans.
I spent my last $10, bought her a secondhand ring. I start to work next Monday, 'cause I just can't let her down. I've had me some good times, but it's all changing now. You know I'm a raging, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like your daddy to you? Oh, do I look like your daddy to you? You know I'm a raging, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like your daddy to you? Oh, do I look like your daddy to you?
Labarai
kace yi su sarkin labari a abin nan ne da Bahaushe yake cewa wai daga bakin mai ita to ke san kun wannan tsohon wakilin mu na jamhuriyar Niger ne mai a jamhuriyar Niger a isu mamman ke san bagobiri ne ke san bagobiri ne a bagobiri ne ke san gobirawa ke san rabin suna Niger rabin suna Nigeria kuma ke sani wai har yanzu ha suna nan suna jayayya shin wai wai waɗanne suwa ne ne asalin gobirawan shi waɗanda annan Najeriya sabon birni
waɗanda suke Niger ne fa waɗanda suke Najeriya
ko waɗanda ko waɗanda suke Najeriya don haka su yanzu ba su ko san matsayin su ba ma shi ƴan Najeriya ne ko ƴan Niger ne su ga sunan dai ga kamar su
su ƴan ƙasa ne ƴan Afirka ne wato ko da suka je sha
wato su ba su koda bagire ba su koda mazauni to shine sai ya bada labarin dan uwan su to ke ko ga za a ce daga bakin mai ita kenan
haka
wato wani bagobiri ne to sai Allah ya mai rasuwa yana da mata daya haka to sai Allah ya mai rasuwa to shine sai dama yana zaune cikin gobirawa yana zaune cikin Fulani haka ƴan uwa suna taimaka ma zamantakewar da ana abin nan ke san dama su Hillani suna da wannan karanci da kara lokacin da ya rasu sai shi wannan mafulacin makwabcin sai ya je wurin yi ma dan uwansa ta'aziyya dan uwansa bagobiri to shine da yazo tada ƴan uwansa suna zazzaune haka nan kofar gida gobiraru taron gobira daga mai tsage sai mara tsage sai mai bille sai mai menene dai ga sunan dai ga kamar su to sai yace musu jama'a to sannun mu da rasuwan nan sai aka ce to yace Allah ya gafarta aka ce amin sai aka ce Allah ya sa ya huta daga can wani bagobiri in ga muke duk tsage sun cika mai huska sai ya taso yace mai kai baka da hankali ne kaka za a yi mutum ya huta can bai da mata kuma ka san can bai da mata ga mata ta yi nan ya bari duniya sannan ka ce wai shi huta kaka za a yi huta
bai zai ta san wake dan
mutum ba mai dafa mai abinci ba mai dafa masa abinci ba mai masa kaza ba mai masa kaza wani ka ce ya huta ina hutu yake gare shi kai ya tafi zaba gobiri
lalle kan to su ma sun an rama musu shi kuma Yusuf shi ma takwaran Yusuf mamman yau Yusuf da ke bada labari kuma Yusuf Sile shi ma dan jamhuriyar Niger Yusuf Sile madata ne da magaran dan jamhuriyar Niger shi kuma sai ya bada labari shi kuma ya mai da martani ya bada labarin nan ne a shafinmu na sada zumunta Facebook karkashin shirin mu na a bare huce ne da muka ce kowa ma idan yana da labari zai iya aika mana ta wannan hanya yace wai labarin wani dan Fulani ne ya tafi haji aikin haji
kaji kuma
sai ne kigari yace ai ne ta baki kaji irin azaga ana kalle shi kuma babban latani da sai shayi duk abin da ya burge shi sai wata butar shayi ya gani ta burge shi shikenan sai zo yayi taya da ya taya Balarabe ya gaya mashi kudin butar shayi sai ya nemi ragi ta san mu dai a gida komai aka abin da sai ka taya komai kai sai ka taya nan kuma abin da aka saka kudi a shago dauka kawai zaka biya
ai kware da gaske
shikenan da ya taya sai Balarabe yake mishi a shi idan ya rage mishi in ya sai da mishi hakan yanda shi wannan bafulata ne yace asara zan yi bafulata ne ya rubuka ya fara fada yace wai Balarabe ne zai ga masa asara su da suka yi asara suka sai da uwar garken su
wannan ya dau bashi amma bashi zamu rama ya dau bashi zamu rama
ya ce zai da uwar garki hawo jirgi ya zo maka a koda mashi asara da ya ne mu rike buta shayi buta shayi na ga malama Juli na daga bana hannu ta bili da aka tilas buja birki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya
I think about you when I don't want to dream about your smiling face I keep trying not to love you but I love anyway we should be together together we should be walking side by side we should be together together keeping each other satisfied
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
we should be together together